أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناغوديا غا الله سبحانه وتعالى دي قدرتا من حدوا ا wannan radio na alhuda domin fara karatun wani littafi wanda yana da matukar muhimmanci akan dukkan wani mai imani namiji ko mace ya zamanto ya bibi karatun wannan littafi saboda irin amfani da yake cikin shi a yau muna 21 ga wata na 2 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama shekara ta 1442 wanda ya dace wa 8 cikin watan 10 miladiya ta 2020 kenan insha Allah ta'ala karatu ne za a gabatar a cikin littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari Allah ya rahama a gare shi wanda karatun ne za a bi ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu da abinda zamu saurara Allah ya taimake mu akan aikata abinda zamu saurara sannan kuma dukkan wani abu wanda yake na tuntuban halshe ne ko wani abu wanda yake na kuskure ubangiji subhanahu wata'ala kar ya gudanar da halshen mu akan ambata shi a ƴan uwa musulmi wannan littafi na sharhu sunna kafin in zo in yi bayani akan abin da ya shahi shi sunan littafin a karan kanshi da mawallafin littafin nake so in yi takaitaccen jawabi kuma lasiyama waɗanda suke iya rubutawa su yi kokari kenan ya zamanto suna da abin rubutu a kusan su saboda wannan zai zamanto kamar muqaddima ce bi ma'ana shunhuda ne kan karatun wannan littafi na sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari ƴan uwa musulmi littafin gaba ɗaya yana magana akan abin da ya shahi aqida akan abin da ya shahi kokari da yunkuri na ya zai a dayanta Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada mi yasa saboda inna ta'allum al-aqidati sahihati huwa akadul wajibat 'ala al-muslim karanta abin da yake na aqida lahiyayya shine mafi ƙarhin abin da yake wajibi akan dukkan mutum musulmi ka karanta aqida lahiyayya wadda ita ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a wannan shine mafi abu wanda yake zamantowa wajibi akan ka sama da komi sannan kuma wannan aqidan nan lahiyayya wa aulaha bil i'tina'i wal ihtimam kamar yanda wani Muhammad bin Fahad al-Husaini yake cewa ita wannan aqida karantanta to wannan shine mafi ficin abin da ya kamata mutun ya ba kulawa sannan kuma ya bashi muhimmanci miyasa yace zalika anna qabul al-a'mali mutawaqqifun ala sihhati al-aqidati saboda dukkan aiki baya samun karbuwa sai ya zamanto aqida kalahiyayya ce bi mana abinda ka kudurce kake tsarin da kake bautawa Allah subhanahu wata'ala to tsari ne irin na mazanjiya ba yau bane ba kawai kuka kirkire shi kuka tsara shi kuka ce za ku tahi akai a dole wannan abu sai ya zamanto aqida ce lahiyayya wadda aka tatso ta tun daga zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malan ya kara da cewa wala siyama wa nahnu fi zamanin yace barantana ma a yau muna cikin wani lokaci wanda wannan lokacin kasurat fihi alfitan wal ahwa fitintunu sun yawaita son zuciya ya yawaita haka kawai ba ku ji ba ku gani ba sai wani ya sa ku gaba abinda yake so da tsarin da yake so zai rika ambata muku ba karkashin abinda Allah subhanahu wata'ala ba yayi bayani ko kuma karantarwar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane. To zaka samu irin waɗannan masu son zuciya suna nan suwa sun baje kolin su. Ta yaya za a yi su raba bayin Allah da Allah subhanahu wata'ala su bugar da su su koma zuwa ga bauta musu ko kuma yin hidima a gare su. Alhali kuma abu ne sananne ibara ce wadda ana faɗi ana maimaitawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo li yukhrijal ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda ya fudda mutane daga bautan bayi zuwa ga bautan ubangijin bayi. To amma zaka samu abin kash a yau wani musulmi ne yana kiran kanshi a matsayin musulmi amma kuma zaka samu kiran da yake yi zuwa ga abin da yake kiran mutane zuwa gare shi ba abin da Allah ya faɗi bane ba haka kuma ba karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bace ba. Malam ya ƙara da cewa tanawwa'at turuqu ahli az-zayghi wadh-dhalal, sannan kuma hanyoyi na ma'abuta karkacewa da bata zaka samu sun doki salo daban-daban. Watamada ahlul batil fi batilihim, sannan kuma ma'abuta hanyar banza sun ci gaba akan tallata wannan abun nasu na banza. Watakalaba a'da'ullahi 'alal islami wal muslimin, sannan kuma zaka samu karnuka waɗanda suke gudu akan cewa ya dole sai sun kamo bimana sai sun yi adawa sun yi kiyayya da waɗanda suke musulmi ne. Haka zaka samu da'ina suna masu da'awar cewa listibdali alladhi huwa adana billadhi huwa khair, suna kokari istibdalu alladhi huwa adna, abinda yake mai karancin daraja wanda ba komi ba suna so su sauya shi billadhi huwa khair da abinda yake shine mafi alheri. A yau in ka tsaya ka kalli yanda tsarin musulunci yake tahiya zaka ga cewa duniya gaba ɗaya ta tuso al'ummar musulmi ne a gaba. Tun daga irin zani da zaka ga ana yi na batanci ga khairul bariyati sallallahu alaihi wa sallama, zaka gane cewa duniya fa bata shirya ba akan ta zauna lahiya. Duniya tana biye da musulunci da musulmai ne ta kowace hali ta kowane hanya. Yaya za a yi waɗannan musulman a musguna musu a tozartar da su a kaskantar da su a walakantar da su a daidai lokacin da ake da'awar cewa kowa yana da ƴanci, a daidai lokacin da ake da'awar cewa kowa iya da ikon yi abin da ya ga dama. Amma zaka samu abin da aka ga daman nan sai dai a yi shi akan musulmi amma ba akan wani wanda ba musulmi ba, saboda muqaddasat abubuwan suke da daraja a cikin zukatan mutane, abubuwan suke da mahimmanci a cikin zukatan mutane, abubuwan da su ne ma rayuwar tamu gaba daya. Zaka samu cewa waɗannan abubuwan an tuso su a gaba, kawai fama ne ake ya zai a sabke bayin Allah daga bautawa Allah zuwa ga tsare-tsare irin na rayuwa. To haka zaka samu waɗannan makiya musulunci mu'ridina 'anil khaliq, sun kawar da kansu game da abin da ya shahi mahaliccin su, laji'ina ilal makhluq, sun koma sun tare gaba ɗaya zuwa ga wanda yake shine wanda yake halitta ne, tarikina nuras sunnati min ajali zalamil bid'ati, sun bar haske da yake na sunna sun karkata zuwa ga duhu wanda yake na bid'a ne. Sannan kuma zaka same su suna kawar da kansu game da duk abin da yake shiryaswa ce ta Allah subhanahu wata'ala akan tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai malam ya ƙara da cewa min rahmatillahi bi ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yana daga cikin rahamar Allah mai girma da buwaya akan al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, annahu tataba'a a'immatu sunnati منذ القرون الاولى على بيان عقيده اهل السنه والجماعه والتحذير مما يضادها. Ya daga cikin rahamar Allah zaka samu an samu malumai zarata wanda suka rika bibiyan junansu a cikin karni daban-daban, wanda suke bayanin ina aqida take ta mazanjiya, ina aqida take ta sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, aqidar da suka kudurce suka bauta wa Allah. Allah ya sabkar da Qur'ani ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen ƴan aljanna ne, radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen Allah ya yarda da su, sannan kuma waɗannan mutanen su ne masu imani da gaske, ulaika humul mu'minuna haqqan. To bayanin wannan aqida iya ɗaya daga cikin mafi muhimmanci a cikin rayuwanka. Sannan kuma waɗannan malaman zaka same su cewa warraddi ala kulli man khalafaha, zaka samu sun doki alƙalamin su sun yi raddi ga dukkan mutumin da zai sabawa aqida ta sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka kuma zai malaki cewa wasara ala zalikal manhaj ar-rabbani ulama al-ummati hatta yawmina hadha dukkan wani malami na Allah zaka same shi yana bibiyan wannan tsarin da aka samu tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa sahabban shi wannan har zuwa yau kuma wallahi daga kakaranta zaka samu gamsuwa 100% zaka gane cewa lalle tafarkin wannan yayi nisa da abin da ake cewa son zuciya ko kuma mun gada ko na makamancin wannan malai ce wa qad kana min ulaikal a'immatil abrar iya daga cikin waɗannan malumai waɗanda suke mabiya Allah wanda suke da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhina nazaru anfusahum lidhalika waɗanda suka fansar da kansu suka bada saboda su tsaya su kare tafarki wanda yake na gaskiya zaka samu al-imamu al-mujahidu nasiru sunnati wa qami'u ahli al-bid'ati wad-dalal abu muhammad الحسن بن علي ابن الحسن بن علي البربهاري المتوفى 329 daga cikin waɗannan malamai akwai shi wannan malami al-Imam al-Barbahari malici al-Imam jagora al-Mujahidu masani a wajen jihadi nasiru sunnati mai kare sunna ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qami'u ahli al-bid'a mai matsi waɗanda suke ma'abuta bid'a ne والضلال دبتا daga cikin waɗannan malaman da suka tsaya suka yi wannan aiki akwai Abu Muhammad baban Muhammad shine Al-Hasan ibn Ali shine Al-Imam al-Barbahari wanda wannan littafin da za a karantar littafin shi ne wannan malami ya rasu a shekara ta 329 maliki cha wallazi abla bala'an hasanan fi difa'i an dinihi zaka samu wannan mutumin ya baza kokari ba na wasa ba akan abin da ya shahi kare addinin shi sannan kuma baya wasa akan abin da yake aqida ce kenan ba zancan daga kafa babu zancan sassabci saboda can a cikin suratu ali imran Allah yake cewa huwal ladzi anzal alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna al-aya ubangiji yake cewa Allah shine sabkar maka yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya sabkar maka da littahi wannan littahi a cikin shi akwai ayoyin suke muhkamai wanda ma'anansu a hili yake baro wa ukharu mutashabihat da wasu kuma waɗanda suna da rikitaswa wanda suke iya gane su sai malaman da suka yi zirhi a cikin ilimi to Allah yake cewa zaka samu waɗanda suke masu imani ne suna bin waɗannan ayoyin muhkamai amma mutanen da akwai karkata a cikin zuciyarsu su kuma wannan mutashabihat kawai suke bi rudar da al'umma abinda ba haka nan ba su kawo su rikitar da kan al'umma to zaka samu shi malam Imam al-Barbahari yana ɗaya daga cikin maluman da suka kai suka kawo akan ya za a yi sun kai waɗannan mutanen da suke haman batar da jama'a yayi kokari matuƙa akan ya ga bayan waɗannan mutanen ta hanyar abin da ya shahi rubuce-rubuce abin da ya shahi faɗakarwa da tsayawa da jajircewa akan abin da ya shahi addinin musulunci sannan kuma da aqida wadda take lahiyayya a gaba ta biyu tarjuma ta al-Imam al-Barbahari tarjumatul Imam al-Barbahari bimana tarjuma shi kaman abin da ya shahi rayuwar shi da sunan shi dangantakar shi inda aka aihe shi a shekarar da ya rasu da sauransu to shi dai wannan mutum ana kira wannan malami ana kira shi da suna huwa al-Imam al-Qudwa al-Mujahid Shaykhul Hanabila wa kabiruhum fi asrihi Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari malaki cewa shine al-Imam al-Qudwa al-Mujahid malami jagora abun koyi wanda ya jajirce akan karantar da al'umma Shaykhul Hanabila qal malamin wanda suke mazhaba ta Hanabila wa kabiruhum babban su fi asrihi a zamanin shi wane ne wannan malami malai ce shine Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari wannan shine sunan shi Abu Muhammad baban Muhammad kenan shi kuma sunan shi Al-Hasan dan Ali dan Khalaf sannan kuma nisba da aka jingina shi zuwa ga al-Barbahari amma yake cewa anan daga barbahar ne idan aka ce albarbahar hiya aladwiyatu allati tujlab min alhind wani kalan nau'in icce ne ko kuma kace wani kalan nau'in magani ne wanda ake kawo shi daga kasar India to anan me yasa aka jingina malan zuwa ga wannan albarbahari malai yake cewa Salihul Fauzan yake cewa in ma ya zamanto mutum ne wanda wannan itace da yake sayarwa mana wannan magani yake saidawa ko kuma ya zamanto a ya kasance yana yawan anhwani da wannan maganin sai aka jingina shi zuwa ga sunan wannan magani a ƙarshen sunan shi aka hada da wannan albarbahar kenan wannan sunan wannan maganin da yake yawan anhwani da shi ko kuma yake sayar da shi kenan wannan shine a dangantaka ko kuma a ce suna na shi malam mawallafin wannan littafi maliki cewa wulida sanata 253 fi khilafati al-mu'tazz billahi muhammad ibn al-khalifa al-mutawakkil ala allah ja'far ibn al-mu'tasim billahi al-abbasi an ai malam a shekara ta 253 a lokacin khilafanci na al-mu'tazz billahi shine muhammad dan al-khalifa wanda shi khalifa al-mutawakkil ala Allah shine Ja'far ibn al-Mu'tasim billahi al-Abbasi kenan a can daula ta cikin daula Abbasiya cikin jagororin da suka yi kenan a wannan lokaci aka aihi malam al-Imam al-Barbahari ya taso nasha al-Imam al-Barbahari fi tilka al-bi'ati al-muttariba siyasiyan ya tashi a cikin wani yanayi wanda akwai azzabzaba siyasiya bi ma'ana adamul istiqrar as-siyasi rishin tabbatuwa na abin da ya shahi siyasa wannan abu ya kai ya kawo wanda har ya samu matsaloli da wasu daga cikin jagororin da suke jagoranci a irin wannan lokaci sannan kuma malam ya kasance ya rayu tare da wasu malamai wanda kadan daga cikin su akwai na harko al-Imam Ibn Majah al-Qazwini sannan Abi Dawud As-Sijistani sannan kuma akwai Hanbal ibn Ishaq sannan akwai al-Imam Abi Bakr sannan kuma akwai Ishaq ibn Ibrahim al-Hani wa Abi Bakr al-Khallal da Ibn Qutayba da sauran wasu daga cikin malamai makamantan wannan wanda malam ya rayu tare da su Imam al-Barbahari kamar kal'ada kamar yadda aka sani bayan da za a yi ka zo ka rika da awanci dalibin ilimi ne kai ko kuma mai karatu ne kai amma kuma baka da malami to Imam al-Barbahari ma da dukkan wani malami daga cikin malamai da aka sani wanda suka kawo kallo to zaka samu cewa akwai malaman da suka karantar da su to nafsu shay shi Imam al-Barbahari yana da shuyukh yana da malamai wanda suka karantar da shi malaki cewa anan laqad kana al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mubarrizan fi talab al-ilm wa harisan ala tahsilihi Imam al-Barbahari ya zamanto mutum ne wanda yake ya huddo kanshi wajen abin da ya shahi neman ilimi mana ya bada kokari ba na wasa ba sannan kuma harisan yana da kwadayi ala tahsilihi akan ya za a samu ilimi a dalilin haka haisu talaqqa al-ilma ala jama'atin min kibari ashabi al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ya samu ilimi bi ma'ana ya aushi ilimi daga wajen wasu mutane da dama malamai da yawa daga cikin manya-manya abakan al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya rahama a gare su daga cikin malaman da malam ya amshi karatu a wajen su akwai wani ana kiran shi da suna Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj wanda wannan malami anan yake mishi takin cewa al-Imam al-Qudwa al-Imam al-Qudwatu al-Faqih al-Muhaddith malami jagora abun koyi malamin fiqihu sannan kuma malamin hadisi yake cewa nazilun bi Baghdad sahibul imam Ahmad ibn Hanbal mata sanat 275 sannan malamin shi na biyu shine Sahal ibn Abdullah ibn Yunus at-Tusturi Abu Muhammad al-Imam al-Abid az-Zahid shine Sahal ibn Abdullah wannan malami shi ma ana mishi takin al-Imam al-Abid malami jagora wanda yake mai tsananin bauta az-zahidu wanda yake magujin duniya ya rasu shekara ta 283 malamin shi na uku ana kiran shi da suna Abul Fath wanda ya rawaito wannan hadisai da dama daga al-Imam Ahmad sannan kuma shi wannan malamin nashi Abul Fath kenan iya ɗaya daga cikin maliman da ake ilga cewa sun rasu a shekara ta 273 wani irin ilimi al-Imam al-Barbahari yake da shi, mana matsayin shi na abin da ya shafi ilimi. Maliki ta makanatuhu al-ilmiya, laqad kana al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala imaman, ya kasance jagora ne, mahiban ay zuhaibatin, yana da kurjini, bi mana malami ne sannan yana da kurjini, ba kaman haka bane ba malamin da zaka gabe da wata kiwa a cikin al'umma, lalala mutun ne mai kurjini, sannan qawalan bil haqqi, mutun ne mai yawan hudin gaskiya, da'iyatan lis sunnati wattiba'i al athar, mutun ne wanda yake kira akan abi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma abi dalili, arifan bil madhhabi usulan wa furu'an, sannan masani ne game da mazhaba ta Hanabila ta bangaren da ya shafi usulinta da bangaren da ya shafi furu'anta, yake cewa lahu situn inda sultani wa jalalati, yana da magana a wajen abin da ya shafi sarkin da ya rayu a lokacin shi, duk da cewa wasu daga ciki sun dan ya an samu takun saka tsakanin shi da wasu daga cikin wanda suka yi shugabanci a wancan lokaci, wa kana shadidan ala ahli albid'i wal ahwa, sannan kuma Imam al-Barbahari ya kasance yana da tsanani, baya daga kafa game da abin da ya shafi ma'abuta bid'a da ma'abuta son zuciya, sannan kuma munabizan lahum bil yadi wal lisan, yana kokarin warware abin da suka kitsa da hannun shi ta bangaren rubutu, wal lisan da halishin shi wajen bangaren da ya shafi bayani, sannan kuma majalisin shi majalisi ne wanda akwai halkoki da yawa, bi ma'ana a gungu na jama'a ko ina zaka gani a makarantar shi, ana ta karantar hadisi, ana ta karantar fiqhu da sauran ilmummukan da suke da alaka da addinin musulunci. Ha aka samu wani ana kira shi da suna Abu Abdullah al-Faqih, yake cewa idara aital baghdadiyya, idan kaga wani mutum dan garin Bagdada, yuhibbu Abul Hasan, yana son Abul Hasan ibn Bashar, kuma yana son wa Aba Muhammad al-Barbahariya, waɗannan malaman guda biyu in kaga yana son su, in dai dan Bagdadi ne kaga yana son Abul Hasan ibn Bashar, kuma sannan yana son Abu Muhammad al-Barbahari, Abu Abdullah al-Faqih yake ta fa'lam annahu sahibu sunna, ka sani cewa wannan mutumin wanda yake son waɗannan bayan Allah guda biyu wallahi ma'abucin sunna ne, bi ma'ana yana kokarin ruko da tafarki wanda yake na mazanjiya. A bangaren da ya shahi rayuwa, Imam al-Barbahari mutum ne wanda yake zahidi, bi ma'ana yana da gudun duniya, an san shi da gudun duniya da tsantseni, bi ma'ana ba mutum bane wanda kawai a malami ne kawai duniya yake bi, a ba haka ba yake shi, malami ne wanda an san shi da zuhudu, gudun duniya ba ita ta sha mushi kai ba. Abul Hasan ibn Bashar yake cewa tanazzaha al-Barbahari min mirathi abihi, tanazzaha ay ba'uda ibta'ada, Imam al-Barbahari ya nisanci gadan mahaifin shi ma, wannan gadan kuma 70,000 dirham ne, dirhami 70,000 ne, amma ya nisanci shi saboda yana ga baya da wani abin da zai yi da shi kuma makamancin wannan duniya bata dame shi ba. Al-Imam al-Barbahari iya da almajirai wanda ya karantar da su, wanda suka ɗauki ilimi a wajen shi, suka amfana da shi, daga cikin su akwai al-Imam al-Qudwatu al-Faqih Abu Abdullah Ubaidillah ibn Muhammad al-Ma'ruf ibn Battah, wannan shahararren malami al-Imam al-Qudwa, malam jagora abun koyi al-Faqih, wanda ya fahimci addini, Abu Abdullah baban Abdullah shine Ubaidillah ibn Muhammad aw Ubaidillah dan Muhammad al-Ma'ruf sananni ibn Battah, wannan almajirin al-Imam al-Barbahari ne. Sannan kuma dalibin shi na biyu daga cikin manyan daliban shi akwai al-Imam al-Wa'iz al-Kabir Muhammad ibn Ahmad ibn Isma'il al-Baghdadi Abu al-Husayn, yake cewa akwai al-Imam al-Wa'iz shahararren malami ta bangaren gargadi, al-Kabir mai girma ana kiran shi da suna Muhammad dan Ahmad dan Isma'il, wanda shi ma wannan iya daga cikin almajiran al-Imam al-Barbahari. Sannan daga cikin almajiran shi dai almajirin shi na uku akwai Ahmad ibn Kamil bin Khalaf bin Shajara Abu Bakar al-Qadi, wannan shi ma dalibi ne daga cikin daliban al-Imam al-Barbahari. Sannan daga cikin daliban shi akwai al-Imam al-Faqih al-Husayn ibn Abdullah al-Baghdadi al-Hanbali Abu Ali an-Najjad as-Saghir, wanda wannan shi ma dalibi ne daga cikin daliban al-Imam al-Barbahari malam yana da almajirai da yawa wanda bi hadal qadri kifaya sannan abu na kusan karshe akan abin da ya shafi tarjuman shi malam kenan shekarar da ya rasu malam ya rasu a shekara ta 329 al-Imam al-Barbahari ya rasu shekara ta 329 sannan bayan haka nan ya rasu iya da shekara 60 wasu daga cikin malamai suka ce ya rasu iya da shekara 77 ala ayati hal wannan dai shine kusan takaitaccen abin da ya shafi tarjuma ta wannan shehu malami al-Imam al-Barbahari mun ji kenan kadan daga cikin nubuza ta abin da ya shafi tarihin rayuwar shi wanda wannan kuma zai taimaka mana akan mu san cewa wane ne zamu karanta wannan littafin shi saboda sanin malami yana da fa'ida kwarai da gaske fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki bayan haka nan gaba ta gaba wanda zamu tafi zuwa gare ta bayan irin wasafin littafi da malam yayi kenan zamu je kai tsaye zuwa ga sharhin bayanin shi a karan kai shi maudu'in littafin kenan maudu'in bayanin abinda littafin ya kumsa takaitaccen bayani akai kenan insha Allah ta'ala shi zamu karanta a yanzu mu ga me ake kira da suna wannan kalima da malam ya amfani da ita ta sharhus sunna sharhus sunna me yake nihi da a wannan magana da yi to ala ayati hal hadha alkitabu mu'allifuhu al-Barbahari wa ismuhu al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari nisbatan ila Barbahar kama asharna ilayhi anifan kenan kamar yadda muka yi nuni zuwa gare shi dazu a sunan littahin sharhus sunnati anan me ake nihi da kalma ta as-sunna malaita al-muradu bis sunnati huna tariqatul rasul sallallahu alayhi wa sallama laysa al-muradu biha al-ma'na المصطلح عليه عند المحدثين كلمة السنة أن تنانه حنير النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنان بياني أكان تفرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شين السنة للتاهم ما ليتي ليس المراد بها ليس المراد به أبا أنا نهم با أكان سنة وأن رأك سني وجمع لمن مصطلح الحديث وأن سنة لمن مصطلح الحديث أكتش سنة سننه أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أبن دي تبتر قمنزان الله صلى الله عليه وسلم نما قناني كوكما أيكيني كوكما تبتر واني توانا شيسيك تشيو سنة تو أما أنن ما أنرد أكا تشي شرح السنة أبن دي كيني دي السنة أنن كينا تفرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنوكما وطريقة أصحابه تفرك صحبانشي وطريقة السلف الصالح tafarkin mutanen kwarai mazanjiya malai yace hadhihi hiya sunnatul ma'thura sawa'an fil i'tiqadi wannan mi aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren kenan hanyar manzo Allah mi aka samu ta bangaren da ya shahi aqida ce a au fil ibadati ko kuma ta hanyar abin da ya shahi ibada ce au fil fiqhi ko kuma ta hanyar abin da ya shahi fiqhu ne kenan wannan shi yake nihi da as-sunna anan kenan bayani akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin aqida cikin ibada cikin fiqhu cikin ladubba cikin halaye da sauran abubuwa makamantan wannan sannan zamu gani a cikin littafin wani lokaci duk da littafi ne wanda yana bayani akan aqida to amma zamu ga wani lokaci malam yana ambata mana masaila fiqhiyya mas'aloli na fiqhu misali shafa akan huffi misali auren muta'a yana raddi zuwa ga wannan bangare ɗan shi'a da suke halatta shi yana raddi zuwa gare su zaka ga ya kawo shi a ciki sannan kuma zaka wani lokaci malam zai rika maimaita wata mas'ala a cikin babi kaza ya kawo ta kuma ya ƙara ambata ta a cikin wani babi kaza dan mi min babit ta'kid aw li tikrari munasabati dhikraha ko ta bangaren da ya shahi ta ƙara tabbatarwa ko kuma a ta bangaren da ya shahi munasaba ta sake kawowa hallo sai sake kawo wannan bayani sannan muhimmancin wannan littafi yana zawwa daga cikin kasancewar shi Imam al-Barbahari yana daga cikin magabata wanda suka magabata na horko alladhina asaru al-a'immat al-kibar wanda suka rayu tare da manya-manyan malamai wanda zamanin su bai yi nisa ba da yawa da zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhadhu anhum suka dauki ilimi daga hannun su sannan kuma wa rawaw aqidatuhum as-safiya suka rawaito mana aqidar su tacecciya farahimahullahu min imamin jalil Allah ka yi rahama ga Imam al-Barbahari to kalma ta fari da yace sharhu sunna nan sharhi da ya hodi kalmatu sharh da ya ambata ana nihin sharhi da aka saba ne da gobe ana nihin bayani ne kina kakka dauki matsayin a matsayin sharhu sunna bimaana sharhin littahin as-sunna sunan littahin ne sharhu sunna ma'anar shi ay bayanu sunnati bayani akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kina wannan shine abinda malam yake nihi da shi anan ay bayan laysa ma'anahu annahu yashrahu kitaban mu'ayyanan ma'an littahi bane yake sharhi innama yana fasarta ma'anar abin da kenan sunna yake nihi da unwani shine ay bayanu sunna zai yi bayani akan tafarkin abin da ya shahi tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to anan kalmar sunna dai ambata kenan wannan yana nihi akan duk wani abin da yake tafarkin manzala ne zai kawo shi ko kuma yana nihin zai takaita ne akan wani abu daban to idan suka ce kalmata as-sunna ya kasance magabata suna kiran littattafan aqida da sunan as-sunna daga an ce maka littahi wannan bayani ne akan as-sunna to kawai aqida ce yake magana akai kaga na farko ga wannan littahin Imam al-Barbahari kaga yace sharhu sunna ay bayanu sunna ay bayanu al-aqida bayani akan abin da shi aqida suna nihin an suka ce as-sunna a wancan lokacin suna nihin aqida kawai da haka zaka samu wasu daga cikin magabata irin misali al-Imam Ahmad shi ma iya da as-sunna littahi mai suna as-sunna zaka samu dan shi Abdullahi shi ma iya da littahi mai suna as-sunna zaka samu al-Athram shi ma iya da littahi mai suna as-sunna sannan kuma zaka samu wani littahi wanda na Imam al-Lalaka'i wanda ya samu shi suna sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa na Imam al-Lalaka'i to duka zaka samu sunan su as-sunna 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 amma duka aqida ake ni haka kuma ko kuma su kira shi ba sunna ba su kira shi da suna al-iman to shi ma irin haka suna ambatawa kamar yanzu zaka samu al-Imam al-Bukhari a cikin littafin shi kitabul iman yayi bayani akan kitabul iman me yake nihi da shi yana magana akan kitabul aqida littahi ko kuma kusassun takardu da suke bayani akan abin da ya shahi aqida haka zaka samu Imam Muslim shi ma yayi babi wanda yake magana akan haka sannan kuma wani lokaci mai bakin sunna suna kiran shi da suna ash-shari'a ash-shari'a kamar Imam al-Ajuri da yake littahi ash-shari'a wani lokaci kuma su kira shi da suna at-tauhid kenan duka waɗannan sunaye ne na abin da ya shahi littahi na aqida at-tauhid misali kitab at-tauhid na Ibn Khuzaima sannan kuma wani lokaci su kira shi da suna al-aqida kenan waɗannan duka sunaye ne waɗanda ake laqaba su bi ma'ana ake jingina su zuwa ga abin da ya shahi littafai da aka rubuta ta bangaren da ya shahi aqida ta mazanjiya malike cewa akan haka kenan kahin mu shiga cikin abin da ya shahi bayani akan wannan littahi akwai bayanin da yake da muhimmanci so diyawa idan ana magana akan aqida sai mutane su rika ga cewa ai ga abin da zai raba kan al'umma ko kuma abin da mutane ba za su fahimci juna ba ko kaza ko kaza ko kaza wallahi mu sani cewa rikicin da ake ciki a yau da rashin fahimtar juna duka yana da alaka ne da rashin karanta aqida matukar buku hadu da mutun a aqida ba bi ma'ana aqidarka da kai kana hawa man kiyaye aqidar mazanjiya sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka biyo bayan su da kyautatawa shi kuma yana ga cewa aqidar nan a yau in ya ga dama a inda yake sai ya kirkire tashi sabuwa ka hodi mini yaushe za a iya samu fahimtar juna tsakanin kai da shi ba wani abin da zai zo ya hada kan al'umma ko da sunan hadin kan ƴan ƙasa ko da sunan hadin kan wane ne ba abin da yake hada kan al'umma in ba aqida ba wanda take lahiyayya wanda aka samu ta daga cikin alqur'ani mai girma da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi kuma in zamu hodi ma kanmu wata magana ba wannan ba to zamu yaudari kanmu ne ubangiji subhanahu wataala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wasu al'umma waɗanda suke rarrabe bimaana babu haduwa babu jituwa tsakanin su kaga kabila da kabila shekara 40 ana yaki kana aihuwan danka sai ka ce to akwai jini tsakanin mu da gida kaza ko kuma wannan kabila kaza da ka karka saki ka mushi wasici tun kana rayi kana mutuwa kuma sai ya dasa daga inda ka tsaya akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya same su, amma sai ga sunan waɗannan bayin Allah sun zamanto sun dunkule sun cibre waje guda, ya zamanto damuwar mutum guda damuwar kowa ce, jin dadin mutum guda jin dadin kowa ne. Me ya kai su zuwa ga haka? Wallahi wannan aqidar ce da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su, wannan tafarkin da manzon Allah ya karantar da su shi kai su zuwa ga samun wannan daraja. Ai shi yasa Allah mai girma da buwa yake ambata mana cewa huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina, Allah ya ce wa allafa baina qulubihim, Allah ne ya taimake ka ya karfafe ka da nasarar shi, wa bil mu'minina haka kuma da masu imani, wa allafa baina qulubihim, Allah ya sarka soyayya tsakanin waɗannan masu imani suke son junansu. Kaga kowa yana kaffa kaffa kar abu kaza in ban samu ba, afwan idan dan uwana bai samu ba kana jin cewa kai ne baka samu ba, in ka samu kana jin cewa to dan uwanka kuma ya samu, saboda ba za ka bar shi haka nan ba. Wa yuqsiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, Allah ya ce wa allafa baina qulubihim, Allah ya hada tsakanin zukatansu. Sai Allah yake cewa law anfaqta ma fil ardi jami'an, inda zaka ciyar da duk wani abin da yake saman doron kasa akan cewa akan ka hada zukatansu, Allah ya ce wallahi ba za ka iya hada zukatansu ba, walakin Allah allafa bainahum, bari dai kawai Allah ne ya hada tsakanin zukatansu ta sababin wannan karantarwar da aka musu. Allah ya ce innahu azizul hakim, shi Allah shine mabuwayi sannan kuma shine mai hikima. Allah ya ƙara ambata a wani wuri daban, wazkuru ni'matallahi alaikum, ku musulmi ku sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutina ni'imar Allah mai girma da buwaya akan ku, iz kuntum a'da'an, lokacin da kuke maƙiyan juna kuna ƙin juna, kowa baya son ganin dan uwan shi, amma kuna cikin wannan yanayin Allah ya aiko da manzo a cikin ku, fa allafa baina qulubikum, Allah sai ya hada ya sarka hu tsakanin zukatanku, fa asbahtum he kuka wayi gari bi ni'matihi da ni'imar Allah ikhwanan ɗan uwan juna. Kaga ɗan uwantakan nan na juna da suka samu da hadewa yana da alaka da irin aqidar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su. Shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, dan haka ba yanda zai al'umma ta hade ta dunkule waje guda in ba karkashin aqidar lahiyya ba. Idan kuma aka ce a zo a hada baki ayi wane ne, kowa yayi shiru, mu yi ittifaqi a cikin abin da muke iya ittifaqi, abin da mu ba iya ittifaqi a kai shi, kowa ba kowa uzuri, wannan ba hanya bace mai bullewa. Sai kun yi tahiyya kun yi nisa kuma abin zai balle, saboda shi mutumin da zai dayanta Allah, mutumin da yake faman kiyaye aqida lahiyayya, ba yanda za a yi yarda wani ya zo da wani abin da yake haka kawai rana kai tsakai kirkiro shi kuma ya daga mashi kafa. Shi ko mutumin da yake ganin cewa ana iya yin komi, shi ma kuma ba zai iya tahiyya da mutumin da yake ya takaita kanshi ba, ya kayyade kanshi akan me Allah ya ce, me Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma yaya sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fahimci haka. Dan haka Ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan al'umma, al'umma ce mai daraja mai kima, amma idan ya zamanto ta yi ruko da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita al'umma, ya bar al'umma akai, kuma wannan abu shine daya dayan abinda zai hada kan mutane ya zamanto sun cibre waje guda. Amma matukar wani ya ja, wani ya ja, wani ya ja, ɗan uwa musulmi, addinin da muke ga cewa sun lalace irin addinin Yahuda da addinin Nasara, me ya lalata su? Babu abin da ya lalata su in ba son zuciya ba, babu abin da ya lalata su in ba barin asali ba. To wannan asalin shine abin da ake bukata kai ka tahi akai, ke ki tahi akai, ni in tahi akai, wanda wannan zai gadar mana da samun nasara, zai gadar mana da samun rabauta a wajen Allah subhanahu wataala. Dan haka al'umma, al'umma ce guda daya, amma wannan daya dayan a wannan al'ummar, bimana ba abin da zai dayanta ta in ba abin da ya shahi littahin Allah ba da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, akan tafarkin da sahabban manzo Allah suka fahimce shi, wannan shine abin da zai zauna da al'umma lahiya. Ubangiji yake cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan, Allah ce wa ana rabbukum fa'budun, lalle wannan al'umma ta ku al'umma ce daya daya, Allah ce ni ne ubangijin ku, ku yi bauta gare ni. To wannan al'umma daya daya ba abin da zai dayantar da ita ya zamanto ta tahi akan dunkule guda in ba takaituwa da littahin Allah ba, takaituwa akan hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama maliki cha wa hadha huwa alladhi aradahu as-salafu kal barbahari wa ghairihi min ta'lifi hadhihi ar-rasail wannan manuha kuma ya zai al'umma ta tahi tare ya zai al'umma ta ciburi ya zaman to maganan ta daya shine abinda shi al-imam al-barbahari da dukkan wasu magabata nagari suka kai suka kawo suka bada lokacin su suka bada duk wani abinda suke ga yana da kima a cikin rayuwar su dan su tabbatar da cewa sun rubuta wa mutane aqida lahiyayya wadda za ta hada mutane su tahi tare lamma hadasatil fitanu wal iftiraqat wad dalalat lokacin da fitintunu suka faru sannan kuma al iftiraqat rarrabuwa ya faru wad dalalat sannan kuma bata ya bayyana katabu hadhihi al aqaid sai suka rubuta irin waɗannan littattafai yashrahuna biha sunnata allati kana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu wal qurunul mufaddala suka tsaya suka zage suka rubuta abinda mazalla yake kai da shi da sahabban shi da waɗannan karni kin wanda ake ambata wanda su ne mafificin karni allati man lazamaha naja wanda wannan karnin duk mutumin da ya lazumce su ya sha wa man hada anha halaka duk mutumin da ya karkace wa wannan hanyar tabbas ya halaka allati qala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda mazalla yake cewa taraktukum ala alal baydai layliha kanahariha na barku akan hanya faraqal to tar in kuka kama ta hiya za ku yi hagidan aljanna layliha kanahariha daranta kamar ranan ta yake bi ma'ana ba wani abin da zai shige maka cikin duhu to haka mutun ya kokarta yaga cewa yayi ruko da wannan tafarki kamar yadda Allah yake ambata cewa al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan Allah ya cika wannan addini ba wani abin da yau zaka zo da shi da sunanci ai abu kaza ma akai ana iya samun lada la ka takaita akan abin nan da yazo to waɗannan ababe sune zamu ji a cikin wannan littafi na al-imam al-barbahari ubangiji subhanahu wataala ya rahama a gare shi maliki ta hadha huwa alladhi wannan shine abin da malamai suka tahi akan shi sannan kuma shi ma imam al-barbahari akai yake sai yake cewa wa ghairihi da wasu ma daga cikin malamai makamantan shi wanda suka tsaga mana suka rubutawa mutane at-tariqatu sahihatu hanya ingantacciya waɗanda aka ɗauko ta daga cikin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan kuma da tafarkin magabata nagari wanda wannan shine zai sanya al'umma su fahimci abinda ake cewa addini haƙiƙanin fahimta kare zamanto kai ka ce kai imani da Allah kuma ayyukan da kake aikata duka suna nuna barambaram suna nuna warware alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala to waɗannan malaman sun yi waɗannan bayanai gaba daya liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wanda zai halaka ya halaka akan hujja wanda kuma zai shiryu shi ma ya shiryu ya rayu akan abin da ya shayi hujja insha Allah ta'ala kenan a zama na gaba a darasi mai zawa a sati mai zawa insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon littahin da inda malai ke cewa qala al-barbahari rahimahullahu ta'ala alhamdulillahi alladhi hadana lilislami wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifza mimma yakrahu wa yaskhat insha Allah ta'ala kenan anan za mu dakata fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya sanya alheri ya sanya albarka a cikin wannan karatu da muka yi da waɗanda za su zo anan gaba kuma Allah subhanahu wataala muke roƙo ya nuna mana abin da yake gaskiya ne sannan kuma ya bamu ikon bin abin da yake gaskiya kuma duk abin da yake bata ne Allah ya nuna mana shi sannan kuma Allah ya bamu ikon kaucewa wannan abin da yake na bata ne Allah ya bamu ikon nisantar shi wallahi dan uwa musulmi ka sani ki sani babu wani abin da zai tsiratar da dan adam sama da ya san menene hakikanin aqida lahiyayyen da ya kamata yayi a kanta amma daga lokacin da ya zamanto kawai kwashe kwashe kake bi kike bi to ba abin da zai hana dan adam ya halaka addinin musulunci yana da muhimmancin da ya wuce inda za a ce ga wani mutum yana rayuwa musulmi amma kuma ka samu bai da alaka da karanta shi bai da alaka da sauraron shi bai da alaka da yin tambaya a cikin addinin nan wallahi tabbas wannan mutumin ya balbalce kuma ya lalace ya bar hanya da take ta daidai da haka fatan mu Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu abin da ke gaskiya kuma mutum ya ta'adda kaman da kake ambata ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiri da mutafarki madaidaici wannan shine abin da yake wajibi akan kowanne daya daga cikin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah